pharmacy. Tunasikia katua tuka Eren Sugar na Mr. Kusalona.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, ma tare muke da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauraron abokan aiki duka muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis, 20 ga watan Yuli. A cikin shirin namu na yanzu, bayan labaran duniya za ku ji cewa wata babbar kotun tarayya da ke Kano ta soke dukkanin tsare-tsaren da gwamnatin jihar ta bi wajen sauya dokar masarautu tare da cire Aminu Ado Bayero a matsayin sarkin Kano. Yayin da ake bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya a yau, manazarta a Najeriya sun bayyana tasiri ko aka sai haka na bikin da ake yi a kowace shekara.
To babu dai wani tasiri muddin dai ba a ɗauki matakan hana su waɗannan 'yan ta'adda farwa garuruwa ko kuma tada su ba.
To za ku je cikakkun rahotannin har ma da shirin yanayi da muhalli. Idan kuma muka buɗe layukan tarho namu, muna so ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku kan dambarwar masarautu da sarakuna a jihar ta Kano bayan yanke hukuncin kotu akan lamarin. To amma sai a gyara zama a yanzu domin a soma da labaran duniya tukunna. Hafiz, gare ka.
To jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Alhamis, fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar cewa za ta tura wa dakarun Ukraine da ke fagen daga wasu ingantattun makamai masu linzami na kare sararin sama bayan da wani gagarumin hari da Rasha ta kai na makami mai linzami da jirage marasa matuƙa ya lalata tashoshin makamashi na duka faɗin wannan ƙasa da aka yi wa ƙawanya. Ɗaruruwan sabbin na'urorin makamai masu linzami na Patriot da NASAMS da ake amfani da su don kare kai daga hare-hare ta sama za su isa Ukraine kafin ma na sauran kasashe da suka yi odar su, inji mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House John Kirby. Kirby ya jaddada cewa wannan mataki ba zai shafi jigilan makamai zuwa Taiwan ko Isra'ila ba, kuma sauran kasashe da ke jiran waɗannan kayayyaki suna ba da goyon baya sosai lokacin da aka sanar da su shawarar da Washington ta yanke. Yayin da rikicin jin kai a Sudan ke ƙara munana, ana fargabar cewa masu taimakawa na ƙasashen waje da ke da muradu a Sudan na ƙara dagula al'amura tare da yin wahala wajen kawo ƙarshen yakin da aka shafa watanni 14 ana gwabzawa, wanda ya kori miliyoyin mutane daga gidajensu da kuma jefa wasu sassan ƙasar cikin mawuyacin hali na yunwa. A cikin shekarar da ta wuce dai, ƙasashen duniya sun yi ta kiraye-kiraye da a kawo ƙarshen faɗan, ciki har da Majalisar Ɗinkin Duniya, Ƙungiyar Tarayyar Afirka da Ƙungiyar Ƙasashen Larabawa da kuma Ƙungiyar Raya Ƙasashe ta Gabashin Afirka, wato IGAD. Ƙungiyar IGAD ta yi ƙoƙarin tura shugabannin ƙasashen Kenya, Sudan ta Kudu da Djibouti zuwa Khartoum domin sasanta rikicin, kamar da kakakin ƙungiyar a lokacin, a cewar Nur Mahmud Sheikh ga BOA. Sai dai har zuwa yanzu wannan shirin bai kankama ba. Sauran ƙasashe kamar Amurka, Masar da Saudiya suna jagoranta wani yunkuri na tsagaita wuta da aka gabatar kuma aka kammala ba tare da wani tasiri ba. Dakarun Isra'ila sun yi lugudan wuta kan wasu yankuna da ke tsakiyar zirin Gaza cikin daren jiya Laraba, inda suka kashe mutane uku tare da raunata wasu da dama, a cewar ma'aikatan lafiya. Yayin da tankokin yaƙi suka ƙara dannawa suna kai farmaki a Rafa da ke kudancin Gaza, kamar yadda mazauna yankin suka bayyana. Jiragen yaƙin saman Isra'ila sun kai hari wani gida a sansanin 'yan gudun hijira na Al-Nusrat, inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu 12, yayin da tankokin yaƙin suka yi lugudan wuta a yankunan Al-Magazi da ke Al-Buruj, inda suka jikkata wasu da dama, inji jami'an kiwon lafiya. Al-Nusrat, Al-Magazi da Al-Buruj uku ne daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira 8 masu ɗimbin tarihi a Gaza. Ma'aikatan lafiya sun ce a Da'ir Al-Bala, wani birni mai cike da mutane da suka rasa matsugunansa a tsakiyar zirin Gaza, wani hari da jiragen yakin Isra'ila suka kai ya kashe wani Bafalasɗine tare da raunata wasu da dama a yau Alhamis. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya tattauna da shugaban kasar Vietnam Tho Lam a birnin Hanoi a yau Alhamis yayin wata ziyara aiki da ya kai kasar Vietnam, inda Putin ke neman karfafa alaka da wannan dadaddiyar abokiyar hulɗar Russia. Putin ya ce Russia tana mai da hankali sosai kan batutuwa da suka shafi karfafa alaka abota ta al'ada tsakanin Russia da Vietnam da alakar abota bisa muhimman tsare-tsare, sannan waɗannan alakoki za su ci gaba da samun bunƙasa cikin sauri bisa daidaito, mutunta juna da kuma yin la'akari da muradin juna. Kalaman na Putin sun zo ne bayan musayar taɓa hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin jami'an Rasha da na Vietnam.
Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata babbar kotun tarayya da ke Kano ta soke dukkanin tsare-tsaren da gwamnatin jihar ta Kano ta bi wajen sauya dokar masarautu ta jihar wanda ya kai ga sauke sarkin Kano Aminu Ado Bayero da kuma dawo da Muhammadu Sanusi na biyu. To sai dai kotun ta amince da bukatar lauyoyin gwamnati na dakatar da hukunci da ma ci gaba da shari'ar har sai kotun ɗaukaka ƙara ta saurari ƙorafin da suka gabatar mata na cewa babbar kotun ta tarayya ba ta da hurumin sauraron wannan shari'a. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Hukuncin kotun na yau Alhamis ya rushe ko soke sanya hannu a kan dokar wadda gwamna Abba Kabiru Yusuf ya yi a ranar da majalisar dokokin jihar Kano ta kammala aikinta a kan daftarin dokar da sake naɗa sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu a kan karagar sarautar Kano da kuma raka shi zuwa gidan dabo da jami'an gwamnati suka yi. A zaman kotun karkashin jagorancin mai shari'a AM Limam ya umarci dukkanin bangarorin da wannan shari'a ta shafa su koma matsayinsu na baya zuwa lokacin da zai kammala sauraron wannan batu na takaddamar sarautar Kano. Wannan dai yana nufin a koma lokacin da ake da sarakuna biyar da masarautu biyar a jihar ta Kano. Sai dai ga alama wannan hukunci ya haifar da rudanin fahimta a tsakanin lauyoyin ɓangarorin biyu, musamman gabar da ta shafi dokar da majalisar dokokin ta Kano ta yi a kan wannan batu. A wurin barista AG Wakili, ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare gwamnati da majalisar dokoki a gaban kotun, wannan hukunci bai shafi dokar da majalisar dokokin ta yi ba. Wato dai a wurinsa, garin bawul ɗin da majalisar dokokin ta yi wa dokar yana nan daram.
Mu sai mu shine dokan tana nan ta rusa all the emirates, kuma to me yake nema? Shine abin da aka zama kuma ta rusa, kuma shi da kansa bai ce wannan dokan null and void ba. To what do you want? In haka na ai ba haka nan.
To amma barista Mamir Waziri, lauyan Alhaji Aminu babba dan a Gundi, kwarya-kwaryar hukuncin na yau na nufin kotu ta rushe dukkanin ayyukan da gwamna Abba Kabiru Yusuf ya yi bayan da majalisar ta zartar da kudirin dokar.
Abin da ya sa aka rushe wannan abin kenan, aka rushe duk matakan da kasan an dauka bayan kotu da bad order, shine aka rushe.
La'akari da wannan rudani na fahimta ne dai na tuntuɓe Farfesa Mammalau Yusuf Fare SAN, malami a tsangayar koyar da aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano.
Abin da ta ce shine ta yi umarni ranar 23 ga watan Mayu cewa kowa da kowa ya tsaya a inda ake da kada a ci gaba har sai kotu ta saurari wato kowa da kowa da ke gabanta. To bayan ta yi wannan umarni na 23 ga wata, shine gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf ya sama doka da majalisa ta tura masa akan rushe masarautun kanan nan guda biyar, ya sama wannan doka hannu wanda sa hannun nan shi ya mai da ita doka. Kafin ya sa hannu ba doka bace a turanci ana kiranta bill, wato takaddar majalisa mai neman ta zama doka. Idan gwamna ya sa mata hannu ta zama doka. To bayan nan ne ya saka hannu kuma ya ce ya dawo da sarki Muhammadu Sanusi a matsayin sarkin Kano na 16. To abinda kotu ta ce yau shine tun da saka hannun nan akan doka da kuma dawo da sarki Muhammadu Sanusi, an yi su ne bisa bijirewa umarnin kotu da ta yi na 23 ga watan Mayu. Duk abin da ya biyo bayan wannan umarni na 23 ga watan Mayu, to kotu ta jingine shi ba halattacce ba ne. To kaga duk da ma ba ta fito ta ce ta jingine doka ba ƙara-ƙara, to amma cewa ta jingine duk abin da aka yi bayan wannan umarni na 23 ga wata ɗin nan, lallai ya shafi wannan doka tunda babu doka idan ba sa hannun gwamna, babu kuma sa hannun gwamna tunda yazo bayan an yi wannan umarni ne, babu mai da sarki sunusu tunda yazo bayan umarnin da kotu ta yi. Shine wato bayani da ya kamata mutane su fahimta.
A ƙarshen zaman kotun ne alƙali AM Liman ya karɓi ƙorafin lauyoyin waɗanda aka yi ƙara na dakatar da ci gaba da shari'ar har sai kotun ɗaukaka ƙara ta saurari ƙorafinsu kan hukuncin da shi mai shari'a AM Liman ɗin ya zartar a makon jiya, cewa kotun tarayyar na da hurumin sauraron wannan batu na takaddamar sarautu a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari akan wannan dambarwa ta sarautar jihar Kano ne za ku kira mu can gaba a cikin shirin idan mun bude layukan mu na wayar tarho. To amma kafin nan, a ranar 20 ga watan Yunin kowace shekara ne ake bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin bitar yanayin da 'yan gudun hijira suke ciki a duk faɗin duniyar tare da samar da hanyoyin kyautata rayuwarsu. Wakilin mu Amina Mustafa Nasiru Batsari ya duba mana yadda yanayin yake a Najeriya, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Kasashen Afirka dai na fama da matsalar 'yan gudun hijira a sakamakon yawaitar tashe-tashen hankula ko kuma yaƙe-yaƙe. A Najeriya kuma matsalar hare-haren 'yan bindiga ne ke ci gaba da tilastawa jama'a tserewa daga muhallansu na asali. Alhaji Manar Ma'azuruma daga jihar Katsina mai fama da matsalar 'yan ta'addan daji ya ce halin da 'yan gudun hijirar suke ciki a yankunan ƙananan hukumomi 8 na jihar Katsina abin tayar da hankali ne.
To abinda zai baka tausayi idan ka ga yadda mutane suke wahala, wallahi abin sai kai mamaki, dan za ka gansu kungiya-kungiya suna neman mutaimako. Na taɓa yin kantu mai ƙaramar hukumar Batsari a nan primary ta ƙaramar hukumar Batsari, sai da muka aje yara da mata wajen mutum ya kai wajen kusan 17,000.
Dan masanin birnin Gwari Alhaji Zubairu Abraob ya ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ware akan 'yan gudun hijirar ba zai yi wani tasiri ba har sai an haɗa da ɗaukar matakai na kawar da 'yan bindiga da suke tilastawa jama'a guduwa daga muhallansu na asali.
To babu dai wani tasiri muddin dai ba a ɗauki matakin hana su waɗannan 'yan ta'adda farwa garuruwa ko kuma tada su ba. Illa kawai wannan zumunci ne kawai wanda za a ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin kula da irin waɗannan rana.
A jihar Niger ma mun zanta da wasu 'yan gudun hijirar da ke zaune a yankin Erana a ƙaramar hukumar Shiroro da suka ce mayakan Boko Haram ne suka koro su daga garuruwansu na asali.
Sunana Musa Kallama daga Alawa nake. Wannan hali da muke ciki gaskiya ta munana, hali ne na la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Muna neman ɗoki tun daga federal government har zuwa state har local level da a taimaka mana mu samu mu koma muhallinmu.
Yanzu kunan inda kuke gudun hijirar nan daga yankin Alawa kun kai kaman ku nawa?
Ina ganin akalla ba a kasar wanda muke Erana zaune nan kawai mun kai mu 700,000 a nan Erana kawai, mazanmu da matanmu da yaranmu.
Salamatu Yakubu daga Alawa. Muna kuka wa gwamnati don Allah dan Annabi ta taimaka mana da halin da muke ciki da jami'an tsaronmu, ba wai sun galara mu bane, tsakani da Allah abin ya fi ƙarfin su ne. Muna kuka da shugaba a taimaka mana a maida mu gidajenmu, kowa ya je ya ga abin da yake gani. Mazajenmu su yi ƙoƙari su samu mana abin da za mu ci, tunda dai mun fito ba ko suturar jikinmu babu shi.
Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun sha bayyana cewa suna ɗaukar matakai ko dai na kai kayan agaji ga 'yan gudun hijirar ko kuma na ƙoƙarin samar da tsaro da zai maida su a mahallansu. Alhaji Baba Suleiman Yumu shi ne kwamishinan kula da ma'aikatar harkokin jin ƙai ta jihar Naija.
Mutanen da suke cikin wannan hali na gudun hijira, a hakikanin gaskiya mai girma gwamna na farko da can ce yana ƙoƙarin kula da su, yana ƙoƙarin ya ga cewa ba wai sun dawwama a waɗannan inda suke gudun hijiran ba ne. Muna da nomba na 'yan gudun hijira sama da 42,000.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma sai a dakace shirinmu na yanayi da muhalli.
Yanayi juyi, yanayi ya zo da wasan, yanayi juyi, yanayi ya zo. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari akan illar gurbatacciyar iska ga lafiyar al'umma.
Wasu sinadarori da ba su da kyau ga jikin ɗan adam yana fita a kusa da yanda muhallin ɗan adam da yake yawa da kullum.
Irin matakan da hukumomin Najeriya za su ɗauka don shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
Gwamnati dai ita ya kamata ta san matsayinta na gwamnati mai hukunci kuma mai doka. Ta fito da wani tsari wanda za ya haɗa da gwamnatin tarayya, da gwamnatin jihohi, da kuma ɗaiɗaikun kamfanoni da mutane.
Abin da kasar Ghana ta buƙaci al'umma ta yi don tabbatar da nasara akan ƙoƙarinta na shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
An falakar da 'yan ƙasa, kowa ya san abin da zai iya yi na ganin an magance ma wannan matsala.
Sai kuma jan hankali da hukumar harsashen yanayin Nijar ta yi a matsayin kandagarki don tunkarar matsalar ambaliyar ruwa.
Mutanen karkara kowa da kowa ya san inda ake samun iruwan ga abu da Allah, tun yanzu a dauki matakan da ya kamata. Duk wurin da ya kamata hanyar ruwa ne zai tafi da mutum ko da dabba, tun yanzu a fara kiyaye shi a san inda za a yi.
Madalla. A kullumin dan adam yana zubar da abubuwan da bai ya bukata, wanda galibi muke jibge su a bula, wanda ba kasafai ake tattalinta ta hanyar da ta dace ba. Lamarin da Dr. Idris Muhammad Liman, babban jami'i a asibitin kasa dake Abuja, ya ce yana cutar da lafiyar dan adam.
Gurbatacciyar iska zai iya addasa poor neurodevelopment na yaro ko kuma
kwakwalwa.
Activity na yaro, wato yaro da ke girma, yawwa kwakwalwan yaro, har da kuma daji na yara kanana. Duk gurbatacciyar iska idan ya yi yawa a cikin mutum zai iya kawo wayannan matsaloli.
Likita, ka taɓo batun gurbatacciyar iska a ina ga kamar yadda ake tara bola a unguwa wanda yake gurbata muhalli, shi ma yana domin masana sun ce yana fitar da carbon monoxide, shi ma kuma wannan warin da ake ji to shi ma yana da wata illa da yake haifarwa ga lafiyar ɗan adam?
Kware da gaske, saboda shayin gurbatacciyar iska yana samu ne da wasu sinadarori da ba su da kyau ga jikin ɗan adam, yana fita a kusa da yanda muhallin ɗan adam da yake yau da kullum. Wasu sinadaran na dole ne ya zama to muna tare da su, to mu ne za mu sa kanmu hankali yanda za mu tayi yin amfani da abubuwa da zai kawo irin wannan sinadarai a cikin iska da muke shaka.
Shi kuma Al-Amin Ibrahim Al-Amin, mataimakin shugaban Phoenix Renewable Group, ya ce akwai bukatar gwamnatin Najeriya ta haɗa kan dukkanin masu ruwa da tsaki don bibiyar matakan da suke ɗauka.
Na farko, gwamnati dai ita ya kamata ta san matsayinta na gwamnati mai hukunci kuma mai doka. Ta fito da wani tsari wanda za ya haɗa da gwamnatin tarayya, da gwamnatin jihohi, da kuma ɗaiɗaikun kamfanoni da mutane, wanda kowa za a san abin da yake yi game da muhalli. Na biyu, a san ma girman matsalan, don idan an fahimci girman matsalan da ake fuskanta za a fi sanin hanyar da ya kamata a bullo a magance ta. Kamar bari ba ke misali, akwai wata ƙididdiga da aka fito da ita shekara biyu ko uku da wuce, wanda ta nuna cewa a kowace shekara Najeriya tana asaran hekta 350 zuwa 400 ta ƙasa daga zaizayar ƙasa ta ɓangaren arewa maso gabas zuwa arewa maso yamma, kuma tana tunkaro kudancin ƙasar Najeriya ne. Akwai ƙididdigar da aka fitar da ita shekara 9 da ta wuce, wanda ta nuna cewa kashi 50 na ƙasar da ake noma a shekara 30 da ta wuce baya, yanzu kashi 30 na wannan kashi 50 na ƙasar ya koma hamada. So wannan shine kalubalen da ya kamata a zauna a tantance a gano girman matsalar, sai kuma a fito da tsare-tsare yanda za a magance matsalar. Gwamnatin tarayya da gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi sai sun yi aiki tare, sannan sai an ja kunnen masana'antu da kuma ɗaiɗaikun mutane akan yanda za su mu'amalanci muhallinsu. Kamar yadda na bada misali daga baya, sai tarar da bishiyoyi ya zo ya sare su, ya zo ya yi gini iya yanda yake bukata, amma babu wani jami'i na gwamnati da zai zo ya sa ido ya tabbatar da cewa wa'annan bishiyoyin da ya sare bayan ya yi gini ya mayar da su a dukkanin kasashen duniya da muke zuwa ba abu ne mai sauki ba mutum ya zo ya tarar da bishiya ya sare ta sai ka nemi izini wurin gwamnati sai an yi rubuce-rubuce an nemi izini kafin a baka dama ka sare wasu wuraren ma za a baka umarni in ka sare ɗaya ka shuka goma so wannan tsare-tsare ne da gwamnati ya kamata ta fito da shi in ma kuma akwai shi a karkade shi a dawo a duba a ga yadda za a enforcement din shi ma mutane su saba su yi aiki da shi
A nasa bangaren kuma Malam Muhammad Jafaru Dankwabiya na jibiyar Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya ce hukumomi a Ghana sun buƙaci al'umma su ɗau matakan tabbatar da tsaftar muhalli domin ba da gudunmawa da yakin da take yi da gurɓata muhalli.
Kasan Ghana tana yaki da matsalan rashin gyaran wajajen zamanmu abinda Bature ya fi sani da sanitation kayan robobi ya zama abunda yau aka gotocinmu ruwan da ke gudu duka robobi sun karbi sun like mana hanyoyin gudun ruwa baki daya shi yasa in aka danyi hadari sai kaga mun samu hambaliyan ruwa shi yasa shekaran ga an falakar da yan kasa kowa ya san abunda zai iya yi na ganin an magance wannan matsala sanan abunda kuma ya zama abu mai muhimmanci shine ministan da ke kula da arzikin kasa shi ma shekara kamar hudu kenan da aka fara wannan aiki na shuka itacuna to akalla ya ce wai tun shekara 2021 zuwa wannan shekara an samu nasarar shuka itacuna fiye da miliyan 43
Dr. Kacallu Lawal Gabciya shugaban hukumar hasashen yanayi ta Niger ya yi jan hankali ga al'ummar kasar da su kasance a fadake domin gudun fadawa matsalar ambaliyar ruwa da ka iya aukuwa a bana
ruwa yake tafiya da mutane ko kuma akwai guraren da ruwa suke kwanci haka nan wanda a haka an ka gani kaman babu ruwa amma da mana yan sai gani makili ya cika to wata ran yake tadda kamar ruwa ya fara yake tadda dabbobi da mutane a ciki ya zo da ƙarfi mutane ba su da lokacin huta ko kuma ko dabbobi sai ta yi da dabbobi dubunnan dabbobi an rasa su a wannan hanya mutane karkara kowa da kowa ya san inda ake samun irin abu da Allah tun yanzu a dauki matakan da ya kamata duk wurin da ya kamata hanyar ruwa ne zai tafi da mutum ko da dabba tun yanzu a fara kiyaye shi kuma amma ke biyo baya akwai malati biyu shine cholera palisu tutan tuzan saboda kenan to a tsaftace guri kuma da Allah da Annabi tun yanzu a fara neman sange wanga na zamani a zan isa yara da sauransu a ciki dan in ruwa yayi yawa balle ma wanda suke kwanci to wanga malati shi kuma sai ya kamari sai ya karu to tun yanzu aka dauki matakai to lalle sai gani a dace kuma akwai kulare inda aka fara ruwa hanyar nasu ruwa yake cirewa ka je ma garo na ya zama to aiki mota bai shiga wani wane ne bai shiga to dan saboda tun yanzu wannan irin wannan guraren akai magani in magani ne a aje shi tun yanzu in wani abu ne da ya kamata in ambaliya ya zo ana samun wuya sa shi to tun yanzu akai shi ma a sashi
ke sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Sule Mumuni Barma da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi
to madalla a gaida Aisha Mu'azu kamar yadda muka faɗa lokaci yayi da zamu bude layukan mu don baiwa ku masu sauraron mu damar bayyana ra'ayoyinku dangane da dambarwar sarauta da sarakuna a jihar Kano kuma kamar yadda muka ji a matashiya muna da kira yanzu haka dake kan layi assalamu alaikum
yawa assalamu
yawa da wa muke magana kuma daga ina
Ibrahim Barka na urubu Barmo kuma da kamawa
to a Nigeria na'am to menene ra'ayinka akan maudu'in da muka ambata
to ni Ibrahim Barka na urubu ni ne Barmo kuma da kamawa ra'ayin naku game da ra'ayin wannan a jihar Kano amma ni gaskiya ina rabe cewa yake wata kuma shi
to madalla to muna godiya kwarai da gaske a layin naka bai da kyau sosai a jihar Nasarawa kuma muna tare da wani wake kan layi a Nasarawa
na
Assalamu alaikum. Kuna tare da Garba Salim ne likita radio daga karamar hukumar domalan tsakiyar Najeriya.
To madalla a gaggauta saboda lokaci.
To alhamdulillah to a gaggauce ne ra'ayina shine na farko dai Kano tana da masarauta wanda take da tarihi. Kanmu shine anan da gwamnatin tarayya da gwamnatin da jihar Kano. Don Allah da Annabi a san mafita a san mafita. Kar a jawo fitina a jihar Kano a samu a haɗa kai a samu sarki ɗaya kuma muna kira da al'umman Kano don Allah da Annabi a kwantar da hankali shari'a ta yi aikinta.
To madalla.
Za mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Na gode.
To muna godiya. Bari mu je Kanon Dabo da muke magana a kai. Wake magana daga Kano.
Sunana Dauda Hamisu Falgore tsohon mataimakin shugaban jami'ar hukumar Doguwa.
Na'am, to menene ra'ayi a yau?
Ra'ayi na ranka dai shine na kamar yadda al'amari ya kasance a dangon kadara dukkanin mu zaman shari'a muke yi. Ba abin da muke fata illa jihar Kano ta zauna lafiya kuma za mu ci gaba.
To masha Allah, to muna godiya kwarai, Allah ya karbi ba addu'arka. Bar mu je Kebbi. A wake kan layi a Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Ali Ali Zike Kambashi Zango Kamba.
Na'am.
Eh game da
to a kiran nashi ya tsinke mana muna okay muna tare da wani wake kan layi
daga Kaduna.
O daga Kaduna. To wake kan layi daga Kaduna.
Murtala daga Kaduna.
To madalla, menene ra'ayi akan maudu'in da muka ambata?
To na kura sunana Murtala da na kiwo garin Rigasa da ke akura a tarayyar Najeriya. To ga ni ra'ayina shine cewa shi ko wannan dambaro ko wanda suka kiro shi sun sani, saboda haka su neman mu Kano maslaha. Shi mai girma a tsohon sarki Malam Sunusu ko da yake yanzu gwamnati ta bashi na jaha yayi hakuri, shi babba ne a ƙasa kuma ya wuce a ce ya hau wani matsayi kuma a ƙara kiran shi ko don masa al'umman Kano ya kamata ya haƙura ya ban ma wancan bawan Allah tunda shi bai shiga harkokin siyasa kuma yana biyayya ga gwamnati. Gaskiya muna ba shi hakuri ya haƙura kawai a baki wannan ɗan gidan Ado Bayero.
To madalla. To madalla, bari mu ƙarƙare a babban birnin tarayya Abuja. Wa muke tare da shi a Abuja?
Assalamu alaikum. Muryar Amurka mai magana Usman Dan Fulani anguwar Rana Abuja tarayyar Najeriya.
Na'am.
Masha Allah, muryar Amurka gaskiya to a mu jaran da muke ba a sarakunan Kano a gwamnan jihar Kano Dr. Yusuf ya kamata a za a duba wannan jeriya a sasun kasu da a shirya wannan a bada da yake faruwa a tsakiyar Najeriya. Idan
wani
bangaren sarakunan na ya kamata duk wanda yake da haƙe a ba shi haƙe ne.
To madalla, to muna
fata alkhairi ku tashi.
To madalla, saboda ƙarancin lokaci iya abin da za mu iya ɗauka kenan. Muna godiya kwarai ga waɗanda suka sami sukunin kiranmu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To mu tala ga labarin a takaice. Yau Alhamis, fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar cewa za ta tura wa dakarun Ukraine da ke fagen daga wasu ingantattun makamai masu linzami na kare sararin sama. Bayan da wani gagarumin hari da Rasha ta kai na makamai mai linzami da jirage marasa matuƙa ya lalata tashoshin makamashi na duka faɗin wannan ƙasa da aka yi wa ƙawanya. Ɗaruruwan sabbin na'urorin makamai masu linzami na Patriot da NASAMS da ake amfani da su don kare kai daga harhara ta sama za su isa Ukraine kafin ma sauran ƙasashe da suka yi odar su, inji mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House Jan Kirby. Yayin da rikicin jin kai a Sudan ke ƙara munana, ana fargabar cewa masu taimakawa na ƙasashen waje da ke da muradu a Sudan na ƙara dagula al'amura tare da yin wahala wajen kawo ƙarshen yakin da aka shafa watanni 14 ana gwabzawa, wanda ya kori miliyoyin mutane daga gidajensu da kuma jefa wasu sassan ƙasar cikin mawuyacin hali na yunwa. A cikin shekarar da ta wuce dai, ƙasashen duniya sun yi ta kiraye-kiraye da a kawo ƙarshen faɗan, ciki har da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tayani gabatar da shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta ba da umarni ta makula da sauti, da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Cheng, ne Murtala Faruk sanyin na sai muku fata alkhairi. Ma'assalam.